kawo bayanin littafin da wasiƙar Sayyidina Umar ga gwamnoninsa kan bayanin lokacin sallah, duk dai akan lokacin sallah ne. Sannan babin da ya wuce bayanin lokacin sallar Juma'a. Yanzu wannan babin da zamu shiga shine babi na uku a cikin wannan littafi. Yace babu man adraka rak'atan min as-sala. Babi ne da yake bayanin wanda ya samu raka'a daya a cikin wata sallah. Babi wanda ya samu raka'a daya a cikin sallah. Wannan babin yana da alaka da lokacin sallah. Domin ta yiwu mutum ka zo za ka yi sallah, ya zamanto kafin ka yi bacci baka tashi ba, sai gab da faduwar rana. Kana yin sallah raka'a ɗaya sai rana ta faɗi, to me hukuncinka? Ka yi sallah raka'a ɗaya kafin faduwar rana, sauran raka'a uku kuma ka yi su bayan faduwar rana, ko kuma lokacin ya zo ya same ka abin da yake zai iya gurgurdan yin kai gurgurdan kai raka'a daya. Kamar alal misali, mutum ne ya dawo daga tafiya, a yayin da yake cikin hanya bai yi sallar tafiya ba, sai da rana ta kusan faduwa ya iso gida. Yana isowa gida yana idar da alwala gurgurdan raka'a daya kawai zai samu kafin faduwar rana, to ne yaya hukuncinsa zai kasance? Ko kuma mutum ne yake sallah tare da liman sai ya zo ya samu raka'a daya, me hukuncinsa zai kasance? Wato wannan ya ba kawai yana da alaka da lokacin sallah bane, yana da alaka da hukunce-hukunce da suka rataye sallah. To amma abinda shahidin da ya kawo wannan hadisin a wannan abwabul qutus salah shine wanda yake da alaka da lokacin sallah. Wato mutumin da ya zo ya samu raka'a daya kafin fitar lokaci, menene hukuncinsa? To bi kamar yadda yake bisa al'adarsa, ya fara da kawo mana hadisi marfu'i zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato wanda ake daukaka shi zuwa ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haddathani Yahya an Malik, Ubaydullah ya ruwaito daga mahaifinsa Yahya wanda yake shine mai ruwayar wannan littafi daga Imam Malik, kamar yadda kowa shi muke faɗa. An Malik daga Imam Malik, an Ibn Shihab daga Ibn Shihab. Ibn Shihab ya gabata gare mu, ko ya muka ce sunansa? Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. An Abi Salama ibn Abdurrahman ibn Auf, shi ma yana daga cikin a'immatut tabi'in, yana daga cikin manyan malaman tabi'ai, shi ma wannan ya gabata gare mu. An Abi Huraira daga Abu Huraira ta Abdurrahman ibn Sahal, sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hafizus sahaba, shi ma tarjuma ta gabata gare mu. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man adraka rak'atan min as-sala faqad adraka as-sala. Wanda ya riski raka'a daya ta wata ta sallah, to wannan ya riski sallah. Wanda ya riski raka'a daya ta sallah, wannan ya riski sallah. Malamai sun yi sabani, me ake nufin da ya riski sallah? Me ake nufin da ya riski sallah? Waɗansu suka ce abinda ake nufi shine ana magana ne akan sallar jama'a. Idan ka zo kana sallah tare da liman, in baka samu raka'a ɗaya ba, to baka samu sallar jama'a ba. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man adraka raka'atan min as-sala faqad adraka as-sala. Wanda ya samu raka'a ɗaya ta sallah ya samu sallah. Wato ma'ana za mu fahimci kenan, to wanda bai samu raka'a ɗaya ba fa, ya samu sallah? Bai samu sallah ba. To sai suka ce ma'anar hadisin, wanda ya zo bai samu raka'a ɗaya ba tare da liman, to bai samu falalar sallar jama'a ba. Wannan magana waɗansu malamai kenan. Waɗansu malamai kuma suka ce, a wannan dai tana hadisin kamar bayanin lokaci ne. Idan mutum ya zo ya samu sallah raka'a ɗaya kafin fitar lokacinta, to ya samu hukuncin sallah. Haka nan idan da zai zo sallar juma'a, in dai ya samu sallah raka'a ɗaya, to ya samu hukuncin sallar juma'a. Ba ma sahihin magana kamar yadda sauran malaman sharhi suka nuna, kamar irin su Ibn Abdul Barr, shi ne cewa wannan hadisin hukuncinsa ya haɗa dukkan abubuwan guda uku. Wanda ya samu raka'a ɗaya ya samu falalar sallah, ya samu lokacinta.